More music that has the songs back.
Sarikin Sabuta, Chico Yana, he may go to Alabama. Mamaka, Maziki, Baya Bagina, Bamata, Babu, Kamu,
Walla, Kawaka, Mutane,
Nabu, Mamaka, Kana, Sarata, Wanda, Arakana,
Abu.
kati mutun na tantama bai zo shara'a muriki ba aka shiga alkali abu yazo ko tare da gaskiya
da ya ji gare a gaskiya ba dai da alkali
haka garba abubakar haka na go
ga alkali abu
akul kaga mutum dan kamana akai shiga alkali abu akai shiga dakin wakafi ya samu kama kwana biye
kula ta hidda bale tamba akai kawadi in ya mutu ya don girma san yabo wanzo muka alkali abu
abu na abu al-mustafa ku Allah yayi ga duniya
ya ba ku sai horon jama'a da ku aka kawo din duniya ba dan ku ba da kaya muci ya dan girma ya san yabo wanzo muka alkali abu
bila ki amali na jandamu abu hukumul kalu
mala magana ta kwakwai ya dan girma ya san yabo wanzo muka alkali abu
ataya matsayaka abubakar a dauke baton mai gaskiya
mai kariya ko biya wadi kaya je mata walwali ga don girma san yabo
haka nan
ha wanzo muka alkali abu
abe sallashi na bida tuwa sallashi na bida da abin yanka da abin miya alkali kawajiya
na matsaya bamban da su
an zuwa wani alkalin kasa
da bai da sani da walwali
an zuwa wani alkalin kasa
da bai da sani da walwali
bai san amma ba bai san sabbi ba shi dai ya tsare
ni ma guda da can gaba ka hura ma guje
zowa wani alkalin kasa da babu sani tawwalwali ba san amma baba ya san sabbi ba
shi sai ya tsare min nun guda ya can gaba ka hura ba guji
ya ka sani Allah din shari'a kuma sai badiya
wallahi maga alkali abu
ai bina ki amali na jandamu abu hukumul kalu
mala magana ta kwakwai ya san girma sai abu wallahi maga alkali abu
ataya matsayaka abubakar a dauki batun mai gaskiya
mai kariya ko biya wadi kaya je mata walwali ya don girma sai yabo wanzo muka alkali yabo
alkalin mulki abubakar ko kan ku kwana mani na sani
na yi kusani na takuna
alkalin mulki abubakar ko kan ku fada mani na sani
na yi kusani na takuna
she gulbi ya cike ko ba kowa ko ka iya
ko ba ka tsaya ganga ka kwa
an kai she gulbi ya cike in ba kowa ko ka iya
ko ba ka tsaya ganga ka kwa
alkali na da wuya karo kowa tan mai wahala kai
kowa ya ji walki da shi ya san girma sai yabo
muzo muga alkali abu ya
san girma ya san yabo muzo muga alkali abu
muzo muga alkali
abu ya san girma ya san yabo muzo muga alkali abu